الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد bayan haka ƴan uwa muna ƙara jaddada godiya ta musamman da yabo da jinjinawa zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya sake hada mu a wannan lokaci a wannan safiya ta ranar Lahadi a wannan majalisi namu mai albarka mai suna Muntadal Muta'addibin domin ci gaba da karatukan mu na lugha musamman daga cikin littafin Al-Maqamat maqamata Ash-Shaykhul Imam Abu Muhammad Al-Qasim ibn Ali ibn Muhammad ibn Uthman Al-Hariri Al-Basri rahimahullahu ta'ala a yau muna 24 ga watan Jumada al-Ula hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina 1444 wanda ya dace ma 18 ga watan 12 shekara ta 2022 darasi da ya gabata a jiya mun shiga makama ta 44 mai suna ash-shatawiyya ash-shatawiyya mun tsaya karshen wato baitin da yake fada وَذَا ذِمَامٍ وَفَتِ بِلَأَهَدِ ذِمَّتُهُ وَلَا ذِمَامَ لَهُ فِي مَذْهَبِ الْعَرَبِ wanda karmu manta yana fada ne game da wasu ababan mamaki da ya gani da idansa to su ne ya ringa zanowa ɗe bayan ɗaya har muka zo kan wannan gaba shine yace wa zazimami ai ra'aitu zazimami naga wani ma'abucin alkawari wa fat bil ahdi zimmatuhu wanda alkawalinsa ya cika wala zimama lahu fi mazhabil arabi amma a hanyar larabawa wato kwata kwata bashi da alkawari to kaga anan akwai at-tanaqub tubka da warwara ma'abucin alkawali ne kuma alkawalinsa ya cika to kuma yaya za a ci a mazhabin larabawa kuma bashi da alkawali kenan anan az-zimamu thani jam'u zimma wa hiya libi'rul qalilatul ma rijiya wadda take me karancin ruwa ita ce ake kira da zimam wa anabil mazhab al-maslak ay malahu abarun qalilatul ma'i fil badwi kwata kwata bashi da rijiya mai karancin ruwa a kauye to kaga yin akan wannan ma'ana ce ta tafi wa zazimamin wafat bil ahdi zimmatu naga wani ma'abucin alkawali wanda alkawalinsa ya cika wala zimama lahu bashi da wato wata rijiya fi mazhabil arabi kenan a hanyar larabawa mi ake nihi kenan a kauye bashi da wata rijiya زامو تاشبابي ونم بيتي نغبا قال المصنف رحمه الله تعالى وذاق وما استبانت قد لينته ولينه مستبين غير مهتجب يتي وذاق ناغ ونما أبو كرفي ما استبانت قد لينته لو شنسا da dai bai taba bayyana ba yace walinuhu kuma taushin halinsa yace mustabinun a bayyane gairu muhtajibin ba a koye ba yake. Shi ma in ka dauka a zahiri akwai tuka da warwara, cayi wa zakuwan naga wani ma'abucin karfi. Lafazin kuwan jam'i ne na kuwa, mastabanat qatulinatuhu, wanda taushin sa da dai bai taba bayyana ba. Kuma yace walinuhu mustabinun, taushin sa a bayyane yake gairu muhtajibi, yace ba a koye ba yake. Mi yake nihi da allin? Shine nakhilu dabal, wato dabino wanda ake kiran shi jigila. Wa minhu qawluhu ta'ala ma qata'tum min linati, lina shine dabino. Kaga in kace wa zaqwal naga ma'abucin karfi, mastabanat qatulinatuhu, wanda laushin sa da dai bai taba bayyana ba. Walinuhu dabinan sa mustabinul abayyane yake gairu muhtajibi ba a koye ba yake. Kaga ma'ana ta tafi daidai. Wasajidan fawqa fahalin gairu muktarisin bima ata bal yarahu afdalul qurabi, yace wasajidan naga wani mai sujada fawqa fahalin, wato a burbushin amali. Gaira muktarifin kuma bai kula ba da wannan sujada da yake akan bayan amali. Gaira muktarifin bima ata bai kula ba da abin da yazo da shi, bal ya rahu afdalul qurabi, bal ma yana ganin cewa yin sujada a bayan amali shine fiyayyar ibada. To kaga yaya za a ce akan amali ya zamanto mutum yana sujada, wanda kasancewar in ma sallah ta kama akan abun hawa, ruku'u da sujada nuni ake. To anan me yake nihi da alfahal? Shine alhasirul mutta alhasirul muttakhazu min fuhalin naqal, wato ita ce tabarmar kaba wadda ake kira ta da, wato shine kabar dabino. An gane ku? Tabarma ta kaba ita ce ake kira da, wato shine wannan fahalkin. Kaga in kace wasajidan fawqa fahalin, naga wani mai sujada, wato burbushin tabarma ta kaba, ko kace mata karamnu, duk da cewa karamnu an ce barbarci ne aka hausantar da shi. Gaira muktarisin bima ata bai kula ba da abin da yazo da shi, bal yarahu afdalul qurabi, bal ma yana ganin cewa hakan shine mafificiyar ibada. Wa adhiran mu'liman man dhalla ya'ziruhu ma'attala dufi wal ma'zuru fi sakabi, yace wa adhiran naga wani wanda yake mai karbar hamzari, mu'liman man dhalla ya'ziruhu, wato yana mi sanya radadi ga wanda ya zamanto yana bashi hamzari. Ma'attalat dufi, tare da tausasawa bi a sannu, yace wal ma'zuru fi sakabi, sai ga maka shi wanda ake karbar hamzarin nashi, wato yana cikin kururuwa. Wa adhiran, da wani mai karbar hamzari, yace naga wani mai karbar hamzari, mu'liman man dhalla ya'ziruhu, yana mai sanya radadi ga wanda ya zamanto wato yana karbar hamzarin sa. Ma'attalat dufi, tare da lallashi da bi a sannu, wal ma'zuru, shi wanda ake karbar hamzarin nasa fi sakabin, yana cikin kururuwa. Me yake nihi da al'azir anan al-khatin? Ma'ana mai yin sallatu kenan. Me ake nihi da al-ma'zur? Shine al-maqtun, wanda ake yi masa sallatu. Kaga shi wannan zamin da yake sallatu shine adhir. In ka ce wa adhiran naga mai yin sallatu, mu'liman, yana mai sanya radadi ga man dhalla ya'ziruhu, ga wanda ya zamanto yana yi masa sallatin, yaran kenan. Ma'attalat dufi, tare da lallashin sa, yana cewa ishuru tuntuna an kare, babu zafi, babu wani. Wal ma'zuru, shi wanda ake ma sallatun fi sakabin, yana cikin kururuwa. Kaga ma'ana ta tafi daidai. Amma in ka dauke shi akan hamzari, to ma'anar ba ta tafiya daidai. وبلدة ما بها ماء لمغترف والماء يجري عليها جري منسرب يتي وبلدة ناغا ونغري ما بها ماء لمغترف كوتا كوتا باب روا غواند يكي مي كمفتا غري ني نغني أما باب روا واند ونزي إيا كمفتا أتشكنزا يتي كما والماء يجري عليها جري منسرب kuma ga ruwa yana gudana a kanta jirya munsaribi irin gudana ta ruwa wanda yake mai shiga cikin rami lafazin munsaribi min asirru ne asirru shine bula ruwa wanda yake mai shiga cikin rami shi ma zahiri nan akwai tuka da warwara me yake nihi da albalda shine alfurja bainal hajibaini wato shine rabaraba wadda take kasancewa tsakanin gira an gane ko tsakanin gira wannan rabewar tsakanin su shine ake kira da albalda to kaga in kace wa baldatan ma biha ma'ul limugtarifin sai kace wal ma'u yajri alaiha jarya munsarbi ma'ana zata iya tafiya daidai amma in ka dauka a matsayin gari to kuma ma'ana ba zata tafi ba saboda tsakanin gira a ina ne mutun zai samu ruwan da zai kamfata kuma wal ma'u yajri alaiha kaga idan mutun ya zuba ruwa a kansa ai zai iya gudana akan tsakanin girashi shine yace jarya munsarbi wa qaryatan duna ufhu sil qafashu hina bidaila min aishuhum min khulsati salabi yace wa qaryatan naga wata alqarya duna ufhu sil qafa yace kwata kwata bata kai ba gidan durwa shuhinat bi dailamin an cika ta da duwatsu aishuhum su mutanen alƙaryar abincin su min kulsatis salabi wato yana daga cikin shine sani na asalabi wanda yake mai tube idan aka ce asalab shine tube abin da yake jikin wato shine mamaci kamar misali in mayaki ya kashe abokin gaba duk abin da yake tare da shi ya tube shine ake kira asalab kulsa kuma shine sani kamar kwaci da warci da sauransu kuma shine wai abincin su me yake nihi da ƙarya anan shine baitun namli wato gidan tururuwa addailam annamalul kasir annamalul kasir ma'ana tururuwa wadda take mai yawa wa kulsatus salabi me yake nihi liha'u shajar wato shine kurdin itaci kaga in kace wa ƙaryatan naga wani gidan tururuwa dole ufuhusul qaba wanda bai kai gidan durwa ba an gane ko wanda bai kai gidan durwa ba shine ai ga ya can a cikin hadisi sahihi manzala sallallahu alaihi wasallama yake cewa man bana lillahi masjidan walau kamif hasi qabatin bana Allahu lahu baitan fil janna aw kama qala idan aka ce mifhas shine gidan durwa durwa tsuntsu ne yace shuhinat an cika ta bi dailamin da duwatsu me yake nihi bi dailamin anan in ka dauka da tururuwa mai yawa aishuhum min kulsatis salabi wanda kuma abincin su shine kurdin icce shine suke tala suke ci ma'ana ta tafi daidai wa kawkaban yatawara inda ru'yatihi al-insanu hatta yura fi amna al-hujubi yace wa kawkaban naga wani tauraro yatawara inda ru'yatihi al-insanu al-insanu mutum yatawara yakan yi kokarin boyewa inda ru'yatihi lokacin da ya gansa hatta yura shi wannan tauraro har sai ya kai ana ganin shi fi amna al-hujubi wato a cikin mafi tsarewar al-hujubi dukkan wani shamaki ma'ana wuri wanda yake kiyaye tauraro ne yace na gani ya tawara inda ru'yatihi al-insanu mutun yakan fake a lokacin da yaga wannan tauraro sai ya ringa famar kuya hatta yura sai an ganshi fi amna al-hujubi a cikin mafi kiyayewar al-hujubi duk wani shamaki wai da zaran yaga tauraro kawai sai ya koyi ya nemi wuri can ya koyi To me yake nihi da al-kawkab anan shine an-nuqtatul bayda allati tahdusu fil ayni ita ce dai hakiya an gane ko an-nuqtatul bayda wani dugo wanda yake fari wanda yake faruwa a ido wal insanu hahuna insanul ayni me yake nihi anan dodan ido ma'ana bakin kwayar ido shine ake kira da insanul ayni to kaga ita hakiya idan ta bayyana za ka ga tana girma sai ka ga ta rufe bakar kwaye kenan kaga anan wa kaukaban naga wani tauraro me yake nihi da tauraro hakiya yatawara inda ru'yatihi al-insanu kenan insanul ayn kwayar idaniya baka ta kan buya inda ru'yatihi a lokacin da ta ga wannan hakiya kenan ta bayyana hatta yurafi amna al-hujubi ita wannan hakiya sai an ganta a mafi kiyayewar duk wani shamaki sai ta rufe idan gaba daya bakin rufe shi take ورثة قومت مالا له خطر ونفس صاحبها بالمال لم تطبي يجي ورثة ناغا ونكندلو شيني معنا كاشن جاكي قومت مالا له خطر واندا اي كيما سكيما غدوكيا له خطر دوكيا واندا تكي ميوا مي درجة ونفس صاحبها بالمال لم تدبي ران ما ابوچين wannan kashin jakin lam tadibi bil mal kwata kwata bata dadada ba game da dukiyar da za a bashi idan aka ce raus shine ma'ana kashin dabba abinda ya shafi kamar kashin doki ko kashin jaki da sauransu shine yace wa rausatan naga wani kandulo qawimat malan wanda aka kimanta shi ga dukiya lahu qadarun dukiyar da take da daraja wa nafsu sahibiha ma'abucin wannan kandulo bil mali lam tadibi kwata kwata bata dadada ba game da wannan dukiya da za a bashi a ce kashin doki kuma za a baka duki wannan dukiya mai yawa a kimanta shi kuma a ce ran mutum bai yi dadi ba kaga akwai tumka da warware me yake nihi da ar-rausa muqaddamul anfi wato shine gaban hanci a ce za a yanke hancin mutum a bashi dukiya yaya mutum zai so wasahafata min nudarin khalisin shuriyat ba'da limikasibi iratin min adh-dhahabi yace wasahafatan naga wani akushi min nudarin na tacecciyar na zinare khalisin tacecci shuriyat an sayi wannan akushi biqiratin min adh-dhahabi da wani yanki na zinare ba'dal mikasi bayan al-latsa idan aka ce al-mikasi shine latsa abu ka latsa sai yadda kake so in an sa ma kudi kai ma ka latsa shine ake kira al-maks ko kuma al-mumakasa ko al-mikasi shine yace wasahafatan naga wani akushi min nudari na zinare khalisin tacecce shuriyat an sayi wannan akushi ba adal mai kasi bayan latsi biqiratin min adh-dhahabi da wani dan yanki wanda yake na zinare to yaya za a yi akushi na zinare zinare tacecce a ce kuma an ba da guntun zinare an karba kaga ai ba zai yi ba to me yake nihi da annudar anan shine yace shajarun nabi wato itaciyar magarya akushin kenan an sassako shi ne daga iccen magarya to kaga kasancewar inda iccen magarya aka sassako shi dan an ba da guntun zinare ai yayi kima yayi daraja amma in a ce na zinare ne kuma a ce an ba da guntun zinare an karbi wannan akushi to akwai tuka da warwara shine yace wa minhu qawlu ba'd tabi'ina daga cikin sa ne fadar wani daga cikin tabi'ai da yake bada irin wannan fatawa yace la ba'asa an yashraba fi kadahin nudari anabihi hadha ba laifi mutun ya sha a cikin wato shi tace gidauniya ta annudar me yake nihi da annudar kenan iccen magarya haku shi wanda yake na iccen magariya anabihi hadha shi yake nufi ba zinare ba domin zinare shan abin sha ko cin abinci haramun ne kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake fada la tashrabu fi aniyati adh-dhahabi wal fidda wa la ta'kulu fi sihafihima fa inna halahum fid dunya wa lakum fil akhirah aw kama qala wa mustajishan bi khashkhashin li yadfa'a ma adallahu min aadihi falam yakbi yace wa mustajishan naga wani mai neman runduna wadda za ta taimaka masa ta agaza masa bi khashkhashin wato da wata ciyawa li yadfa'a ma adallahu dan ya ije makansa abin da ya ruhu masa min aadihi na makiyansa falam yakhibi kuma kwata kwata bai tabe ba ma'ana wai ciyawa ita ce ya maida a matsayin rundunarsa wanda yake neman taimako da agaji yayin da makiya suka ruho masa kuma ya samu taimakon da agajin bai tabe ba ya za a yi ciyawa ta ba mutum tsaro da kariya game da makiya me yake nihi da al-khashkhash anan al-jama'atu alaihim duru'un wa asliha jama'ar da suke da sirki na yaki da makamai a hannunsu su yi ake nihi da khashkhash ba ana nihi da khashkhash wata ciyawa wadda take sananna wa talama marra bi kalbun wa fi fanihi saurun walakinahu saurun bila zanabi yace wa talama marra bi kalbun yace so da yawa yace kari ya wuce da ni wa fi fanihi saurun a bakinsa yana dauke da sa yace walakinahu saurun bila zanabi sai dai sa ne wanda ba shi da wutsiya wai so da yawa naga kari ya wuce da ni a bakinsa yana dauke da sa sai dai san ba shi da wutsiya me yake nihi da afsaur anan shine alqiqatu min alaqid guntun ciku kaga yin guntun ciku ne yana iya dauka yau amma a ce kare ya dauki sa wa kam ra'a nadhiri fi lana ala jamalin wa qad tawarraka fawqa ar-rahli wal katabi yace wa kam ra'a nadhiri fi lana ala jamalin yace sau da yawa ido na ya nuna min giwa ala jamalin akan wani raƙumi wa qad tawarraka wato tayi zaman dan sarki ko kace tayi taimatal shine zaman da ake kiran shi at-tawarruk wa qad tawarraka ita wannan giwa tayi zaman dan sarki fawqar rahli wato saman sirdi wal katabi da kwacciyar sirdi giwa akan raƙumi kaga akwai mamaki yaya za aida ya durkushe me yake nihi da alfil ana ar-rajulul fa'ilur ra'i mutum wanda yake mai cikakken hankali mutum mai hankali kaga in kamar an dauke shi filan anan mutum mai hankali wa kam ra'a nadhiri filan so da yawa ido na ya gane mun filan mutum mai hankali ala jamalin akan raqumi wa qad tawarraka yayi taimatal ko kace yayi zaman dan sarki fawqar rahli saman sirdi wal katabi da kwacciyar sirdi ma'ana ta tafi daidai amma in ka dauki filan akan giwa to anan abun akwai mamaki lalle abu ne wanda da wuya zai iya yiwa a ce raƙumi ya dauki giwa wa kam laqitu bi ardil bidi mushtakiyan wa mashtaka qaqqu fi jiddin wa fi laibi yace wa kam laqitu bi ardil bidi yace sau da yawa na hadu bi ardil biji wato a gefe na dokar daji na hadu da mushtakiyan wani mai kai kuka yace kuma wa mashtaka qaddu da dai bai taba kai kuka fi jiddin game da abu wanda yake gaske wa fi la'imin ko abu wanda yake wargi kaga tuka da warwara yace na ganshi a gefin daji yana kai kuka kuma ya ce da ɗai bai taɓa kai kuka game da al'amari wanda yake na gaske ko wanda yake na wargi me yake nihi da al-mushtaki anan al-muttakhizu shakwa wa hiya al-kirbatu as-sagira wanda yake dauke da wato karamar salka an gane ko karamar salka ita ce shakwa wanda kamar misali el jarka wanda bata wuce litr 4 da mutun yake dauka idan zai yi tafiya ya sa ruwa a ciki to shine a wancan lokaci suka yi wata el karamar salka wanda mutun zai iya ratayawa ba tare da yayi wahala ba yayi tafiya mai nisa ita ce suke kira shakwa kaga in ka dauki akan ma'anar wa kamla kitu bi ardil bidi so da yawa yace naga a gefin dokar daji mushtakiyal wani wanda yake dauke da karamar salka wa mashtaka qaddu da dai bai taba kai kuka fi jiddin game da abu wanda yake na gaske wa fi laibi da abu wanda yake na wargi ma'ana ta tafi daidai wa kuntu absartu karrazal liraiyatin biddawi yanzuru min aynaini kashuhubi yace wa kuntu na kasance absartu karrazal yace naga wani dan kullimi liraiyati ga makiyayi biddawi wato adokarje adokar daji yanzuru min aynaini kashuhubi shi wannan kullimi na shi yana kallo da idanu kashuhubi yadda ka san tauraro idanun shi sai walkawa suke idan aka ce karrazi shine ma'ana dan gulguleti an gane ku wanda ake sanya ruwa a ciki kace mishi gulguleti ko kuma kullimi irin wannan dan karami da ake wanda ake sanya ruwa mai wanda shine dai kamar matsayin buta da ake yi a yau shine yace na ganshi na wani makiyayi ne kuma da idanu yana kallo me yake nihi da karrazi karaz anan ba kullimi ba yake nufi kuma ba gulguleti ba kamshun ya hamilu alaihi ra'i adatahu wato ragon da makiyayi yake labta ma'ana kayayyakinsa akan shi shine karaz kaga in ka dauki ma'ana wa kada absartu karrazan naga wani rago dira'iyatin na makiyayi biddawi ajeji yanzur min aynaini kashuhubi shi wannan rago yana kallo da idanunsa kashuhubi yadda ka san tauraro sai haskawa suke ma'ana ta tafi daidai amma in ka dauke shi akan gulguleti ko kullimi to wannan kuma ma'ana ba za ta tafi ya za a ce yana da ido wa kam ra'at muqlati aynaini ma'uhuma yajri min al-garbi wal aynani fi halabi yace wa kam ra'at muqlati aynaini yace sau da yawa kwayar idanuna ta gane mun ainaini wasu idanu biyu ma'uhuma yajri an gane ku idanu ruwa biyu ma'uhuma ruwansu yajri min al-garbi yana gudana a yammacin duniya wal ainani fil halabi ainihin su kuma idanu ruwan suna can wato birnin halab ita halab birni ne daga cikin biranen Sham gabas gabacin duniya a ce idanu ne kuma daga can kuma a ce ruwan yana gudana a yammacin duniya kamar irin wajen su Morocco Andalus da sauransu to anan me yake nihi da algarbu yana nihi mashirar dami'i wato magudanar hawaye wal ainani me yake nihi da ainana anan almuqlatan sune kwayar ido guda biyu kenan in ka dauki wa kamra'at muqlati ainaini so da yawa kwayar idaniyata ta gane mun ainaini wasu idanu biyu ma'uhuma ruwan idanin ma'ana hawayen yajri min al-garbi wato yana gudana min al-garbi game da magudanar hawaye wal ainani fi halabi su idanin suna cikin tsiyaya kenan halab anan sai ka dauke shi a cikin tsiyaya ma'ana idanun suna cikin tsiyaya suna zubar da kenan hawaye ba yana nihin halab wancan birni ba wasadi an bil qanamin ghairi an aliqat kaffahu yawman bi rumhilla wa lam yasbi yace wasadi an bil qana yace naga wani mai kitawa bil qana wato da goran mashi min gairi an aliqat kaffahu yawman bi rumhin ba tare da cewa tafin hannunsa da dai rana sun taba ratayuwa da mashi walam yasbi bai taba yin tsalle ma ya kai farmaki ga makiya kuma a ce an ganshi da goran nona da goran mashi yana keta makiya yana keta fage wanda yake na daga da goran mashi kuma alhali cewa tafin hannunsa da dai bai taba ratayuwa da mashi walan yasbi bai taba yin tsalle ya kai farmaki ga makiya kaga akwai tuka da warwara mi yake nihi da alqana anan irtifa'ul anfi ma'ana daukakar karan hanci wa tahaddubi wastihi da lankwasa wa kurani na tsakiyar shi kenan hanci in karan hancin ya daga kuma ya dan wannan kure ko yayi kurmi daga cikin wannan shine suke kira da alqana wa sada'a bihi ay kashafahu ma'ana ya yayi kenan karan hancin sa ya bayyana da shi ba yana nihi ba wato yana mai ketawa bil qana da goran mashi a yana mai bayyanar da wato karan hancin sa ga ya can fasu da abi ma tu umar min gairi ana alikat kaffahu kenan in kace wasadi'an bil qana naga wani wanda yake mai bayyanar da karan hancin sa min gairi ana alikat kaffahu yawman biruhi wanda hannuwansa tafukansa da dai basu taba ratayuwa da goran da mashi wallahi walam yasbi kai yace koma yace da dai ma bai taba tsalle ya kai farmaki ga makiya kenan ma'ana za ta tafi daidai wa kam nazaltu bi ardi la nakhila biha wa ba'da yawmin ra'aytu al-busra fil qulubi yace wa kam nazaltu bi ardi yace sau da yawa na sauka a wata kasa la nakhila biha kasar da kwata kwata babu iccen da biyu wa ba'da yawmin bayin yini dai kawai ra'aytu al-busra yace sai na ga maga fil qulubi wato a bagar ta inda ake tarawa in aka ce al-qulub inda ake tara da bino in an yanki kawai sai na ga maga gata kuma alhali kasa ce wanda babu daidai da iccen da biyu to shi ma wannan abu ne wanda yake akwai mamaki babu iccen da bino kuma a wayi gari a ce an ga maga gata nan an yanki a wannan mi yake nihi da al-busr anan jam'i ne na busra wa huwa al-ma'ul hadithul ahdi bil madar ruwa wanda yake sabon sauka lafazin al-qulub anan yana nihi jam'u qalib tsohuwar rijiya ita ce ake kira qalib jam'un ta shine qulub kaga in kace wa kam nazaltu bi ardi sau da yawa na sauka a wata kasa la nakhila biha wanda kwata kwata babu iccen da bino a cikin ta wa ba'da yawmin bayan wani yini ra'aytu al-busra sai na ga ruwa fil qulubi a cikin rijiyoyi to wannan ma'ana ta tafi daidai wa kam ra'aytu bi aqbari al-fala tabaqan yadiru fil jawi munsabban ila sabadi yace wa kam ra'aytu bi aqdari al-fala tabaqan yace da sau da yawa yace naga tabaqan wani akushi bi aqdari al-fala asasannin jiji ya tiru yana tashi fil jawi a cikin sarari munsabban yana mai surmiyowa ila sababi wato izuwa kurani aku shine bai gani yace wa kam ra'aytu bi aqdaril fala babakan sau da yawa yace naga wani akushi bi aqdaril fala wato asasannin dokar jiji ya iru shi wannan akushi yana tashi fil jawi a cikin sarari munsabban yana mai surmiyowa ila sababi izuwa kurani mi yake nihi da attabaq anan alqitatu min aljaradi ma'ana garken fara kaga in kace da sau da yawa naga dabakan garken fara garken fari ya wannan bi aqdaril fala wato asasannin jiji ya iru suna tashi fil jawi a cikin sarari munsabban suna masu surmiyowa ila sababi zuwa wani kurami ma'ana ta tafi daidai wa kam mashayikha fid dunya ra'aytuhum mukhalladina wa man yanju min al-aqabi yace wa kam mashayikha fid dunya ra'aytuhum yace dattawa nawa na gani da ido na a duniya mukhalladina suna masu dawwama yace wa manyan juminal adabi wane ne zai tsira min al'adabi wato game da halaka ita ce mutuwa kaga akwai tunka da warwara a ga cewa mutun ya dawama kuma alhali ya ce wa man yaju min al'adabi me yake nihi da al-mukallal allazi abda shaybuhu wanda hurhura ta yi jinkirin fito masa shine ake kira mukallal ba ana nihi dawama ba ta kwanukan rayuwa kaga in kace wa kam mashayikh dattawa nawa na gan fi dunya a duniya ra'aituhum na gansu mukalladina hurhura ta yi jinkirin fito musu wa man yanju min al'adabi wane ne zai tsira game da halaka mutuwa ai babu wa kam badali ya wahshun yashtaki sagaban bimin dikin zalikin amma ba min al-qurbi yace wa kam badali ya wahshun yace sau da yawa yace wani naman jiji ya bayyana gare ni yashtaki sagaban yana kai kukan yunwa bimin dikin zalikin da wani halshi wanda yake mai kaifi ma'ana ma'abucin fasaha amma ba min al-qurbi wanda yake mafi zarcewa wato game da kansakali ya mafi kansakali zarcewa lafazin al-qurb jam'i ne na qadi ma'ana suna ne na kansakali to a ce naman jeji yana magana da halshi wanda yake ma'abucin fasaha kaga akwai mamaki me yake nihi da alwahshu anan ar-rajulul ja'i mutum wanda yake mayunwaci kaga yan kace wa kan badali ya wahshu da yawa mayunwaci ya bayyana gare ni yashtaki sagaban yana kai kukan yunwa bimin dikin zalikin da wani halshi wanda yake mai kaifi a mazaminal qurbi mafi zarcewa game da kansakali to ma'ana ta tafi daidai wa kam da ani ya mustanjin fa hada fani wa ma akalla wala aklaltu bil adabi yace wa kam da ani ya mustanjin yace sau da yawa wani mai yin tsarki ya kiraye ni fa hada fani sai ya mun hira kuma lokacin yana cikin yin tsarkin wa ma akalla wala aklaltu bil adabi ko shi ko ni babu wani wanda yake ta ladabi na shari'a an gane mustanji min al-istinja ne al-istinja shine yin tsarki da ruwa tanzifu makhrajil bawli bil ma'i tsabtace mahalli na fitar bawli ko bayan gari bil ma'i tanzifu makhrajil bawli aw ilga'i bil ma'i to yace naga wani mai yin tsarki ya kiraye ni kuma ya min hira ko shi ko ni ba wani wanda yake ta ladabi na shari'a me yake nihi da al-mustanji anan al-jalisu ala najwa wa huwa al-makanul murtafi ma'ana mutumin da ya zauna akan tudu ba yana nihi mai tsarki ba a mutumin da ya zauna akan tudu tare da cewa akwai hadisi sai dai bai inganta ba daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama cewa masu biyan bukata kar su yi hira domin ubangiji ta'ala yana kyamar haka yakan yi ukuba akan haka hadisin da yake hani game da yin hira idan mutum yana cikin yanayi wanda yake na biyan bukata wanda malamai sukan zano wannan ladabi ne daga cikin ladabba na biyan bukata wa kama anaktu qalusi tahta jumbuzatin tudhillu ma shi'ta min ujub min ujimin wa min urbi wa kama anaktu qalusi tahta jumbuzatin tudhillu ma shi'ta min ujimin wa min urbi yace wa kama anaktu qalusi yace sau da yawa na durkusar da wata kakkarfar taguwa ta tahta jumbuzatin karkashin wata kubba tuzillu ma shi'ita min ujimin kubbar da take yin inuwa ga duk abin da kaso min ujimin na waɗanda ba larabawa ba wa min urbin da waɗanda suke larabawa a ce kubba ɗaya ta ɗauke dukkan jama'a waɗanda suke ba larabawa da wanda suke larabawa kuma kubbar da kai ka zo ka ce ka durkusar da wato taguwarka a karkashin ta to ya za ta ɗauke adadin wannan jama'a lafazin jumbuza shine kubba al-urub anan jam'i ne na arub wa hiya al-mutahabbiba ila zawjiha macen da take matukar kaunar mijinta kamar yadda Allah ya faɗa uruban atraba kaga in kace wa kam anaktu kalusi sau da yawa na durkusar da kalusi ma'ana matata domin kalus suna ne na taguwa kuma akan yi idlakin shi ga mace in kace sau da yawa na durkusar da kalusi matata ta hata jumbuzati karkashin wata kubba tuzillu kubbar da take yin inuwa ga mashi ita duk abin da kaso min ujumin na wanda ba larabawa ba wa min urbe ga wanda yake ba larabe to wannan ma'ana zaka tafi daidai ko kuma min ujumin ga wanda ba larabawa ba wa min urbe da mata waɗanda suke masu matukar kauna ga mazansu wa kam nazartu ila man surra sa'atahu wa dam'uhu mustahillul qadri kasuhubi yace wa kam nazartu yace sau da yawa na ga wa kam nazartu ila man surra sa'atahu sau da yawa na ga mutumin da aka faranta masa zuciya sa'atahu a lokacin sa wa dam'uhu mustahillul qadri hawayensa wato yana mitsi mena me gudana kasuhubi yana mai tsiyaya kasuhubi yadda kasan girgije yana zubar da ruwa haka hawayensa suke zuba kuma an faranta masa zuciya kaga wanda ya shiga wahala shine yake kuka amma ba wanda ya fada cikin farin ciki ba me yake nihi da surra ana ay qudi'a sararu wa yusamma ma yabqa ba'da al-qati surra shine ma'ana cibiya in kace wa kam nazartu ila man surra sa'atahu da yawa naga dan da aka yanke masa cibiya a lokacin da aka yanke masa wa dam'uhu mustahillul qadri hawayensa yana mai zuba kasuri kamar wato zubar gilgije wannan ma'ana ta tafi daidai domin yaro in aka yanke masa cibiya kuka yake wa kam ra'aytu qamisan barra sahibahu hatta sana wahiyal a'dha'i wal asabi yace wa kam ra'aytu qamisan yace sau da yawa naga wata riga barra sahibahu rigar da ta cutar da sahibahu mai ita hatta sana har ya koma wahiyal a'dha'i wato yana mai raunin gabbai wal asabi da jijiyoyi dukkan jikinsa ya yi rauni riga ce yasa amma ta takura shi kawai gabban shi da jijiyoyin shi sai ya zamanto sun yi rauni to kaga in har riga ta yi wannan ta matse ka ai hudda ta zaka yi sai ka bari ta cutar da kai me yake nihi da alqamisu anan addabatul kathiratul kumasi wa huwa alwusubu wal qafaz dabba wadda take mai yawan tusu an gane ko kamar jaki ko doki wanda yake yawan tutsu yana koli da mutum kaga in ka dauke shi akan wannan ma'ana ta tafi daidai wa kam ra'aytu qamisan sau da yawa naga dabba mai yawan tutsu darra sahibahu ta cutar da mai ita hatta sana har ya koma wahiyal a'ba yana mai raunin gabbai wal asabi da jijiyoyi ma'ana ta tafi daidai amma ba riga ba wa kam izari lawanna dahara atlafahu la jaffa libdu hasis sayri muqaribi wa kam izari lawanna dahara atlafahu la jaffa libdu hasis sayri muqaribi yace wa kam izari yace gabtu nawa law anna dahara atlafahu inda a ce zamani ya hallakar da shi la jaffa libdu hasis sayri wato mashimfudi na hasisis sayri mai gaggawar tafiya muqaridi wanda yake mai kai kawo ko kace mai kuzari la jaffa wato da ya bushe ya kikashi ya daina tafiya wai inda a ce gabtan wai zamani ya hallakar da shi to me ya hada gabtu da mashimfudin dabba me yake nihi da al-izar anan al-mar'a ma'ana mace yake nihi wa kam izari kenan dewa wata dewa mace law wannan dahara atlafahu in a ce inda zamani ya halakar da ita ma'ana mutuwa ta cin mata kenan la jaffali wudu hasisi sayr mashin kudin hasisi sayr mai gaugawar tafiya mu qaribi wanda yake mai kai kawo la jaffa wato da ya bushe ma'ana da ya kekashi ya bushe zaka ga yayi lumtu saboda me yasa ita wannan mata ita ce dukkan wani wato ita ce dukkan wani kai kawon shi ita ce taimakon shi da agaje shi idan suka suna fada kamar misali sukan fada suke cewa kulanul la yajibu libduhu ay la yazalu yataraddadu ma'ana mutumin da bai gushe ba yana kai kawo to sau da yawa zaka ga mutum yayi lumtu in aka ce yau babu matar shi Allah ya mata rasuwa ko abin da yake kama da haka shine abin da ake nihi da al-izar anan kenan ba yana nihi da gyautu ba هذا وكم من أفانين مؤجبة إندي ومن ملهين تلهي ومن نخبي فإن فإنتم للهن لقول بان لكم صدقي ودل لكم تلئي على رفعي وإن شدهتم فإن الآر فيه على من لا يميز بين الأود والخشب يتي هذا ونن أبند نفأ مكو yace wa kammin afanina muajjibati dewa min afaninin muajjibati dewa aguna akwai fanni da iya zance wanda yake mai kayatarwa indi aguna wa min mulahin akwai daddadan zance tulhi wanda ke shagaltar da mutum wa min nukhabi wato da zababan wato kalmomi yace fa in fadintu lafazin nukhab jam'i ne na nukhba sai yace fa in fadintu lilahanil qawli in har kun fahimci ma'anar wannan fadatawa bana lakum sidiki gaskiya ta za ta bayyana gare ku lafazin lahan anan shine ma'ana fa in fadintum lilahanil qawli in har kun lura da ma'anar wannan fada da na fada muku bana lakum sidiki gaskiya ta za ta bayyana gare ku wadallakum dali'i ala rudabi kuma hudana zai shiryar da ku ala rudabi wato ga magata idan aka ce dali shine hudan da bino ma'ana farkon lokacin da yake fitar da yaya kenan zai nuna muku cewa tabbas ina da maga wanda take mai zaki shine yace wadallakum dali'i ala rudabi hudana zai shiryar da ku ala rudabi a bisa magata wa in shudihitum in ku an dimautar da ku kun kasa fahimta to fa innal ara fihi alaman la yumayizu bainal udi wal khashabi ai bin a cikin sa yana kan duk mutumin da baya rabe tsakanin iccen turare wal khashabi da icce wanda yake na dahutu idan aka ce al udi shine icce wanda yake na turaren wuta wal khashabi da icce wanda yake na dafa abinci aibin kenan yana kan mutumin da baya bambanta su Alal Haris ibn Hammam Al Haris ibn Hammam na fada faba fikna yace sai muka hadu na khabidu muna fagamniya fi taqalibi qaribihi game da juya wato wannan waka tashi na mu juya ta mu gane wai me yake nufi wa ta'awili ma'aridihi da fassara ma'aridihi wato zauran wannan jirwayi da kaman wankan sa an gane ko wa ta'awili da fassara ma'aridihi ma'ana jirwayi da kaman wankan sa ga yacin wala junaha alaikum fima arradtum bihi min khidmatin nisa'i wa huwa yalhu bina lahwa al-khalib ash-shajiy alhali shi ko yana wargi da mu irin wargi na alkhali mai wohintacciyar zuciya game da damuwa da bacin rai bishaji game da wanda yake cikin halin bakin ciki da damuwa ka san wanda yake da kakkababbar zuciya babu wata damuwa a cikin ta to zaka ga yana wargi yana zulaya yana ba'a da wanda yake cikin bakin ciki da damuwa wa yaqulu laysa bi ushiki fadurji yana faɗa cewa ba shi karki bace igaba lafazin laysa bi ushiki udurji wannan karin magana ne wanda suke yi ga duk mutumin da yazo da abin da bai dace ba sai su ce masa laysa bi ushiki fadurji ma'ana igaba nan ba shi karki bane mutumin da yazo da abin da bai dace ba ila anta asaran nitaju wastahakama lir tijaju har aka kai lokacin da aihuwa ta wuyatu wastahakama lir tijaju wato toshewar ita wannan ma'ana wato ta kyautatu aka kasa ganewa me yake nihi da aihuwa ta wuyata ma'ana tunanin su ya kasa gano ma'anar waɗannan zaurance da yi wasta hakama dirtijaju toshewar ma'anar yace ta kyautatu fa alqaina ilaihi almaqada sai muka jefa masa almaqada wato ragama cewa ya ja mu sai yadda yayi da mu wa khatabna minhu alifada muka nemi cewa ya fa'idantar da mu game da wannan zaurance nashi fa waqafana bainal madma'i wal yas sai ya tsayar da mu tsakanin kwadai na bayyana mana ma'ana wal yas da yanke kauna wa qala sai ya fada sai ya ce al'ina su qabla libsasi an gane ko al'ina su qabla libsas idan aka ce al'inas shine ma'ana lallashin dabba ɗaya bai mata kewa in za a yi tatsa in za a tatsi dabba me ake a farko shine a ringa ɗan shafa ta ana shafa ta tana samun nutsuwa a shafa hantsar a shafa nan in ta nutsu in ya so kuma sai a fara tatsa shine al-ibsas shine ma'ana kamar da suke cewa bis haka ake gaya ma taguwa in za a tatse ta kalmar asali bis ake ce mata shine al-ibsas kenan al-inas shine wa qala sai ce al-inas qabla al-ibsas ma'ana me yake nihi a gaya masa abinda za a bashi ayi masa tukuici kenan kafin a tatsa abinda yake gunshi na ma'ana shine yace al-inas qabla al-ibsas ma'ana a fada mun tukuicin da za a ban kenan kafin in bayyana wannan ma'ana shine ma'ana ɗebe kewa wato qabla al-ibsasi kafin wato tatsa fa alimna sai muka yi sani annahu mimman yarghabu fi shukri lalle yana daga cikin wanda ke kwadai wato game da sakayya cewa shi sai an dau wani abu an bashi ashukun shine ma'ana abinda ake ba mutun na kyauta a matsayin sakayya akan wani abu da yazo da shi shine yace fa alimna sai muka yi sani annahu lalle shi mimman yargabu yana daga wanda ke kwadai fi shukuri game da sakayya wayarta shi fil hukumi yana daga cikin wanda ke karbar cin hanci a wajen hukunci wasa'a aba maswana annu arrada lil gurmi aw nukhayyaba bil rugmi wasa'a aba maswana sai ya bakanta ma ma'abucin mazaunin mu zuciya annu arrada da za a bujiro da mu lil gurmi wato gabiyan wata tara ace dole sai mun dauki wani abu mun bada aw nukhayyaba bil rugmi ko kuma a tabar da mu bil rugmi game da kaskanci da wulakanci an gane ko mun kasa ganewa an bar mu a kaskance ya tafiyarsa fa ahdara sahibul manzili naqatan igiya wato ma'abucin wannan masauki sai ya halarto da wata taguwa idiya wanda ake mata lakabi idiya suka ce wani amala ne wanda duk taguwar da ta fito ta hanyar shi cewa shi yayi barbara ko raƙumi to zaka same shi zababbe shi yasa duk wata zababbar taguwa ko wani zababbar raƙumi ake danganta shi zuwa wannan amali wasu sun ce wata kabila ce wanda ta shahara game da zababbar raƙuma shine yace fa ahadara sahibul manzili naqatan idiya mai gidan sai ya fito da wata taguwa wadda take idiya wa hullatan sa idiya wato da tufafi irin na Sa'id. Sa'id shine Sa'id ibn al-As, Allah ya kara masa yadda, wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya masa kyautar wani tufafi, sai ya zamanto tun wannan lokaci duk nau'in wannan tufafi akan danganta shi zuwa shi Sa'id ibn al-As. Tufafi ne tsadaddi wanda yake mai kyau. Yace wa hullatan sa'idiyya, wato da tufafi irin na Sa'id ibn al-As. Wa qala lahu, sai yace masa khudhuma halalan, karbasu wannan halak ne gare ka. Yace wala tarza adiyafi zibalan, yace karka tawaye ma bakina zibalan wani abu komun kankantar shi. Idan aka ce azibal, abinda tururuwa take dauka da bakinta, kaga abu ne wanda ya kai matuka a wajen kankanta. Shine yace wala tarza adiyafi zibalan, karka tauye ma bakina zibalan wani abu komun kankantar shi, karka karbu komai a gun su, karbu wannan abin da na baka ya isa. Faqala, sai ya fada, sai yace ashhadu, ina shaidawa, annaha shinshinatun akhzamiyya, lalle wannan dabi'a ce akhzamiyya, wato shi akhzam kaka ne na Hatimud Da'i, wanda ya shahara game da kyauta, wanda kuma jikan nashi yazo ya zarta shi, shine Hatimud Da'i. Shine yace wa aryahiyatun hatimiyya, kuma kyauta ce irin ta Hatimud Da'i, wanda shi Hatimud Da'i akan buga misali da shi a wajen kyauta, wanda da zaran yayi bako raƙumi yake sokewa yama bako abinci, bako dai taksi ya soke masa raƙumi. Duk abin da ya mallaka na dukiya wajen hidimar jama'a ya tafiyar da shi. Shine ma har ya kai dangin shi suna zargin shi, suna cewa duk abin da ka samu kawai sai kai ta raba ma mutane, shine sai yake maida musu raddi, yake cewa kulul alamin rizqil ilahi wa aisiru fa inna ala arrahmani rizqakum gada, yace ku ci daga abin da Allah ya baku na arziki a yanzu, yace wa aisiru, ku yalwata ma kanku, ku yalwata ma jama'a, arzikin ku na gobe yana kan sarki Ar-Rahman, wanda ya baku yau shi zai baku gobe. Thumma qabala nabi wajhin bishruhu yashifu, sannan sai ya gabato mu da wata fuska wanda walwalarta yashifu tana da duwa, sakin fuskar da walwala yashifu yana da duwa, wa nadratuhu kyawan fuskar tarifu, wato tana walkawa. Nadra shine kyawun fuska, ga yacin walaqahum nadratan wa surura, da fadarsa wujuhum yawma idhin nadira, da kuma fadarsa ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'i, shine yace wa nadratuhu kyawun fuskar tarifu, wato tana walkawa. Wa qala, sai ya fada, sai yace ya qaumi ya ku jama'a, innal layla qadijlawaza, innal layla, yace lalle dare, qadijlawaza, yace tabbas yayi, wan nu'asa qadistahwaza, gengedi ya rinjayi jama'a, fafza'u ila almaraqib, ku tashi zuwa gunkuncin ku, waqtanimu rahatar raqib, ku je ku ribanta da hutu na mai bacci, litashrabu nashadan, wato dan ku kwankwadi, yake cewa nashadan shine wato kuzari, wato ba asu nishadan, kuma ku tashi daga bacci nishadan, kuna masu jin dadi da kuzari domin kun yi bacci kun huta. Fata'u ma ufasiru, in har kun bi wannan shawara tawa, kaga ai sai ku kiyaye ma ufasiru abinda zan fassara muku na wannan zauranci da nayi. Waya tasahalu lakumul mutaassir, abu wanda ya wuyatu sai ya zamanto ya sauƙaƙa gare ku. Wannan shawara ce yake ba su. Lokacin da aka zo aka masa wannan kyauta, an bashi taguwa idiya, an bashi tufafi, an masa kyauta, an masa komai, to shine a lokacin nan fuska tana kyalli, tana walƙiya, yana jin daɗi, sai ya gabato ya ce ya qaumi ya ku jama'a, innal layla, lalle dare, qadijlawaza, tabbas wato ya duhunta, ma'ana ya tura dare yayi, wan nu'asa qadistahwaza, gengedi tabbas yace ya rinjayi jama'a, fafza'u ila al-maraqid, yace ya ku jama'a ku tashi zuwa gunkuncin ku, wagtanimu rahatar raqid, ku ribanci hutu na mai yin bacci, li tashrabuna shadan, dan ku kwankwadi kuzari, watuba asu kuma a tada ku daga baccin nishadan kuna masu nishadi da jin dadi. In kun yi haka yace fata'u ma ufassiru, sai ku kiyaye abin da zan fassara muku na wannan zauranci da nazo da shi. Wa yatasahalu lakum almutaassir, abu wanda yake mawuyaci wanda kuka kasa gane ma'anar, wa yatasahalu lakum sai ya sauƙaƙa gare ku. Fastaswaba kullum ma ra'ahu, kowanne daga cikin jama'a sai ya ga daidan abin da yazo da shi na ra'ayi, cewa abin da ka faɗa ku haka ne. Fastaswaba kullum ma ra'ahu, kowa daga cikin jama'a sai ya ga dacewar ma ra'ahu abin da yazo da shi na ra'ayi. Wata wasada wisadata karahu, kowa daga cikin jama'a sai ya tada kai da matashin kai na karahu baccinsa. Wata wasada wisadata karahu, kowa daga cikin jama'a sai ya tada kai da matashi na baccinsa. Falamma wasanatil ajfanu, lokacin da idanun jama'a suka yi gyangyadi ma'ana bacci ya kama su. Wa agbati wa agfati bayfanu, wato baki duk suka yi bacci. Wa saba ila naqati, sai ya zabura zuwa ga wannan taguwa da aka bashi. Farahalaha, ya daura mata sirji. Martahalaha, sannan wato sai ya mare ya kura ta. Warahalaha, ya gaggauta ta. Wa qala mukhatiban laha, ya fada yana mai ma taguwar zance. Saruja ya na kafasiri wa khidi wa adiliji wa awibi wa asidi, hatta taqafaki mar'ahan nabi fatanamihi na idhin wa tasadi, wa ta'amani an tutuhimi wa tunjidi ihin fadat kinuku jiddi wa jihadi, wa fri'adi ma fadfadi nufa fadfadi wa ptani'i bin nashhi inda al-mawridi, wa la tahuddidu nazaka al-maqsidi faqad halabtu halfata al-mujtahidi bi hurmati al-bayti ar-rafi'il umudi innaki in ahlaltini fi baladi halalti minni bi mahallil waladi. Yace Saruja ya naka, yace yake taguwa ta, maza kai ni birnin Saruja. Fasiri yace ki tafi, wakidi igaggawa, wa adiliji ki bidari, wa awibi ki bini, wa asidi yace ki kokarta a wajen tafiya, karki da wasa. Lafazin naka wannan munada ne murakkab, ko kai masa fataha ko kai masa bamma. Yace Saruja ya naka, yace yake taguwa ta, maza kai ni birnin Saruja. Yace fasiri ki tafi, wa khidi ki sauri, wa adiliji ki bidari, wa awibi ki biyini. Idan aka ce al-idlaj shine tafiyar dare, shine yace wa awibi ki wannan ki biyini, wa asidi yace ki kokarta a wajen tafiya, karki da wasa. Yace hatta taqa khuffaki mar'aha, yace har an akai lokacin da takwanki wato zai taka mar'aha, makiyayatta annadi wadda take mai damshi game da zubar ruwan raba. Fatan imi fatan ami, sai ki ji dadi ki wannan ki ni'imtu ki ji dadi hina izin a wannan lokaci. Wa tas'adi ki azurta, wa ta'amani yace ki amuntu an tutuhimi da zaki wajen yankin tihama, wa tunjidi ko ki tafi wajen najar, dukkin amuntu da wannan. Yace ihin, yace ƙara gudu da yake taguwa. Fadadkin nuku, dukkan wasu taguwai wato za su iya fansarki. Jiddi yace ki kokari, waji hadi ki dada kokari. Wafri adima fadfadin, ki yanke huskar ƙasa wadda take fadfadin, wadda take kenan mai hako. Idan aka ce fadfad, wurin da yake da tsakuwa, wuri wanda yake mai hako. fafadfadin sannan wani hakon yace waqatani i ki dangana bin nashi da dan kurba inda al mauridi a lokacin da muka zo mashaya ma'ana daga kin dan kurba i gaba karki tsaya kice he kin cika ciki yace wala ta huddi karki sake ki sauke ni dona zakal maqsidi in ba wannan manufa ba da na fada miki yace faqad halamtu tabbas nayi rantsuwa halfatul mujtahidi rantsuwa ta mai kokari bi hurmatil baitir rafi'il umudi da alhurmar daki wanda yake arrafi'il umudi madaukakin ginshikai innaki lalle ke wannan taguwa in ahalalti ni fi baladi in har kin sauke ni a gari na to ki san da cewa halalti minni bi mahallil waladi kin tsaya matsayin dana yadda nake kula da dana haka zan kula da ki qala al-haris yake fada fa alimtu annahu saruji alladhi idza ba an ba'a wa idza mala'a sa'an sa'a yace he nayi sani lalle ashe Abu Zaid ne na birnin Saruja alladhi idza ba'a wanda in ya sayar da hajarsa in ba'a sai ya zabure ya bar wurin baya tsayawa in dai an kashe ciniki to shi fa baya tsayawa dan kar wani abu ya biyo baya wa idza mala'a sa'a in ya cika zakkan shi in sa'a wato sai ya karkate tafiyarsa walamman balaja sabahul yawmi wa habban nuwami minan nawmi lokacin da sabahul yawmi asbar wannan yini ta imbalaja ta haskaka wa habban nuwamu minan nawmi masu bacci suka falka daga baccinsu a alamtuhum sai na sanar da su anna shaykha lalle wannan dattijo hina aga shahu musubata lokacin da ya ruhu musu da bacci dallaka humul batata ya sake su saki yanki as-subat shine bacci waja'alna an-nawma subata waja'alna nawmakum subata kuma can ya ce wa huwa allazi ja'ala al-layla libasan wan-nawma subatan waja'ala an-nahara nushura shine yace a alamtuhum sai na sanar da su anna shaykha lalle wannan dattijo hina agshahu musubata lokacin da ya ruhu musu da bacci dallaka humul batata ya sake su saki yake warakiban naqata wafata ya hau wannan taguwa da aka bashi wafata ya tsire fa akhadhahum ma qaduma wa ma hadusa abinda ya gabata da abinda ya faru a yanzu fa akhadhahum sai ya kama su game da bakin ciki da bacin rai da nadama wana su ma daba minhu bi ma khabusa abinda ya dadada na zancansa sai suka manta bi ma khabusa a sababin abinda yayi muni na wannan hali nashi ma'ana da yayi yaudare su thumman sha'abna fi kulli mash'abin sannan sai muka rarraba fi kulli mash'abin a kowace hanya kowa ya kadi gabansa wazahabna tahta kulli kawkabin muka tafi karkashin kowane tauraro ma'ana kowa ya kama hanyarsa saboda ya riga ya dau hankalin su ya yaudare su nan insha Allah ta'ala zamu dakata da fatan abinda muka fada daidai Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك